Daruruwan NCN Ghana maza da mata sanye da bakakken kaya sun yi tattaki a wasu titunan birnin Accra, suna bugun kirji suna rera waƙoƙi domin bayyana bakin cikin kisan Imam Hussein, jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda aka yi a Karbala da ke kasar Iraki. Mabiyan sun haɗu a headquarter su da ke unguwar Mamobi, Accra, suka yi jerin gwano cikin tsari da jagorancin ƴan sanda, suka bi ta babban titin Nima zuwa unguwar Newtown, sannan suka karasa zuwa filin wasan zamani na Wembley da ke unguwar Kutubabi, inda sauran mabiya daga unguwanni daban-daban suka jero aka hada wannan filin wasa. Abdulaziz Haruna Futa ɗaya ne daga cikin waɗanda suka tsara tattakin.
Akwai lord da ke garin da ya kamata a bi doka, ba mu yi mu doki doka na farko mun ka bi sani. Suka duba polisai na gaba suna duban tsari. Akwai ambulance da ke ciki in case wani in ji dadi ba, ambulance ya yi doke shi. So abin da ya kamata mu samu mu aje duka mu bi tsari duka, an ka duba gaban duka polisai ke make sure kaman suna abin tsari.
A jawabinsa ga mabiya, babban limamin Shi'a na Ghana Sheikh Abubakar Kamaluddin ya yi kira gare su da su yi haƙuri da juna, kada su dinga ƙullatar juna a zuciyarsu.
Ɗan uwanka shi ne wanda zai taka tsantsa, wanda ke nisa ringa hankuri da tsaya, ɗan uwanka ya maka laifi, san ɗan uwanka ne ya mai gafara, wannan abin shi zai tabbatar da wanda ya kai shi ne Imam Hussein. Kar ka aje wani ɗan uwanka a cikin zuciyarka, ba wani ma ko wanda yake ba ɗan Shi'a ba, ba za ka aje shi zuciyarka, balle ɗan uwanka wanda ke zama Shi'a.
Gabanin nan shugaban majma Ahlul Bait na Ghana Sheikh Muhammad Abu Jaja ya gaya muryar Amurka cewa wasu da suke tsatsaga bangarorin jikinsu har jini na zuba gurbatattu ne a cikin Shi'a.
Shi'anci daban ne da abin da wadonsu cikin Shi'awa za su yi. In ga zo kowane grup akwai jahile, akwai waɗanda suke wuce gona da iri. Kaman yanka jikin na manyan malumman mu da yawa suna me suna hana wannan. Suna gani kamar wannan ba daidai ba ne. Sai samu a wurinmu karatun da mu muka yi batun Shi'anci, wannan jahilinci ne ba rabin Shi'anci ba ne.
Wasu mabiya Shi'a da suka halarci wajen sun bayyana yadda suke ji a wannan rana ta Ashura.
Sunana dai Malam Said, an fi kira na da Dr. Said. Yau dai gaskiya muna cikin bakin ciki ne kwarai kwarai. Kafin wannan abu ya faru ma Annabi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine wanda ya fara kuka ya bakin ciki kafin ma abin ya faru. Saboda shi mu ma muna kwaikwayo da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Sunana Maisha Idris. Gaskiya yau muna bakin ciki na kashin Imam Hussein. Mu fito ne mu gwada ma duniya kamar yau ba ranan farin ciki azumi ba ne. Yau ranan bakin ciki ne na rasuwar Imam Hussein.
Bakin ciki muke yi da yayin jikan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da iyalansa a Karbala about 1000 and something years ago. Kusa in ka ga mu cikin bakakin kaya, muna tahiya kan siti, muna buga kirjinmu, muna juyayin kashiji kan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi.
An gudanar da irin wannan tattakin a sauran yankunan kasar Ghana. Idris Abdullahi Bako, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.